to muna sha'aninmu Allah ya bamu kariyar makiyanmu su gano karshenmu abin ya ci tara maza suna daura zani da kayo kairi a lahira zaka gani in ku kai sharri tuma anan zaka sani abokin gabana ni dai babu ruwana ina tara kudina domin nan shagalina na san wa abokaina har ma da iyayena
ko babu kudi mu muna nishadi ni hamdala sanan mu goda Allah
nishadi
magautan mu jira suke mu fadi
nishadi
to yaran ku mu dai muna nishadi
nishadi gurbin shadi haba nishadi
nishadi gurbin shadi haba nishadi
sai ga makiyana